Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da shigowa wannan sabon shekara ta 2017. A yau za mu dan waiwaya bayan ne mu ga irin batutuwan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya tabo su a shekarar da ta shige da kuma sakamakon da biyo bayan su. Batun da muka fara takala a shekarar da ta shige shine na rundunar ƴan sandan Najeriya karkashin jagorancin Inspector General na ƴan sanda Solomon Arashe a wancan lokacin. Abin da ke faruwa kuma muka takala a lokacin shine yadda ake tsallake wasu da suka cancanci ƙarin girma. Ana ba mu wasu na ƙasa da su a saboda ko dai ba a kaunar yankin da su waɗannan mutanen da aka tsallake suka fito din ko kuma dai an fi kaunar na wani bangaren daban. A wancan lokacin majiyoyi da yawa a ofishin Inspector General din da kuma headquarter ɗin sanda ta ƙasa har ma da wasu jihohin sun gabatar mana da ƙwararren shaidu na irin takaddun ƙarin girman da shi Solomon Arashe ya rika turawa. A wancan lokacin dai masu magana da yawunsa sun musanta wannan batun har ma suka yi kokarin ganin an hana mu gabatar da shiri kan wannan batu. Bayan da muka fara gabatarwa, Fadar Shugaba Muhammadu Buhari ita ma ta kaddamar da nata binciken kan wannan batu, kamar yadda wasu ƙwararren majiyoyi har guda biyu suka bayyana mana, wanda daga ƙarshen lamarin ya yi sanadiyar yin ƙarin girma ga wasu manyan jami'an ƴan sanda da aka tsallake. Ga yadda muka gabatar da sakamakon wannan batu a wancan lokacin. Jama'a assalamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. Idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar ƴan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi Inspector General din har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma Chief Superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi. Ana dauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kaco kam ɗin su ƴan yankin arewacin Najeriya ne. To da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji domin ko an fara samun sabon salo. Su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin ƴan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce an fara ne. Doma cikin ƴan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu muƙaddasan kwamishinonin ƴan sanda ko DCP da farko mutane biyar, huɗu ƴan arewa guda ɗaya kuma ɗan Lagos, waɗanda suka haɗa da John Jackson Maba daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa da Olusola Babajide David daga ƙaramar hukumar Ikorodu a jihar Lagos, sai Titus Simba Lamurde daga ƙaramar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa da Cika Abubakar Mai Damma daga ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin ƴan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda 10 na muƙaddasan kwamishinonin ƴan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan ƴan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su 10 dukkansu ƴan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga ƙaramar hukumar Oju a jihar Benue da Yunana Y. Babas daga ƙaramar hukumar Taba Balewa a jihar Bauchi da ɗan Malam Muhammad daga ƙaramar hukumar Katsina a jihar Katsina, sai Mu'azu Zubairu Halliru daga ƙaramar hukumar Dukko a jihar Gombe, sai Rabi'u Yusuf daga ƙaramar hukumar Wukari jihar Taraba, sai Sanusi Yanma Lemu daga ƙaramar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga ƙaramar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Ishaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad Ubakura daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga majalisar ƙaramar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. A shekarar da ta shige, ɗaya daga cikin manyan batutuwan da muka takalo shine na wata mai suna Malama Firdausi wadda ta yi zargin an kwace mata ƴaƴa guda biyu bayan mutuwar mijinta kuma an zo an ce mata ɗaya ta mutu. An yi ta hayaniya sosai kan wannan batun da aka yi ta ƙoƙarin a bayyana shi da cewar watakila wani muradin siyasa ne ya sa muke yaya ta wannan batun. Ƙungiyar Amnesty International ta shiga cikin wannan batu, har ma babban jami'inta da ke lura da arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi domin bin kadin wannan magana.
Wannan rana ce wadda ba mu kadai ba, duk state din na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. Domin rana ce da Allah ya walwala wani kulli da ya kamata mutane su san an walwale shi. Kullin nan da ba a warware shi ba ya tashi, to zai zama gobara ya ci mutane da yawa. To amma Allah ya warware shi. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga ƴan jaridun da suka tashi tsaye, suka sanar har duniya ta ji, har muka shigo ciki, har aka warware wannan kulli.
Sunana Yakubu Shehu Abdullahi, dan majalisa mai wakiltar cikin garin Bauchi, wakilin birni a masarautar martaba sarkin Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala, madaukakin sarki, da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne.
Assalamu alaikum, sunana Fiddausi. Ina mika godiya ta ga Allah, ina mika godiya na wa DOA da suka kawo wannan labari, har Allah ya kawo ƙarshen wannan labari.
To a bayan wannan ma mun taɓo batun Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi, wanda ya lashe gasar Qur'ani ta Najeriya a ajin masu hadda da kuma tafsir, wanda shi ya kamata a tura ya wakilci Najeriya a ƙasar Saudiya. To amma sai aka tura sunan wanda ya zo masa na biyu. Ranar da muka yi wannan shirin, sai ya fada a kunnen shugaban kwamitin ayyukan hajji da hulɗa da majalisar dokokin ƙasar Saudiya a majalisar wakilan tarayya ta Najeriya.
Sunana Dr. Abdullahi Balarabe Salami, dan majalisa mai wakiltar wadawa da Indeda a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a Abuja. Ina kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura, majalisar ƙasar Saudiya da kuma majalisar mu ta wakilai ta Najeriya da kuma al'amuran hajji. To alhamdulillah, lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawan Allah mataimakina Dr. Sani Audu, shi Allah ya sa daga jihar Bauchi yake, ya ji wannan, to kasance wannan alama ya shafi addinin musulunci kuma yana da alaƙa da harkan Saudiya da kuma nan ga kuma da wadin mu wakilta mu mustadin muke yi. To matakin da muka ɗauka shi ne mai kokari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin, ya faru kuma ya gaskiya al'amarin. To bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan bawan Allah abin da ya faɗa, na shi ya kamata ya tafi ya wakilci makarantan Alkur'ani masu tafsiri, wanda suka haɗa Qur'ani ta da tafsiri a wannan ƙasa, domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka. To sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure. Wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba, ba tare da sanin 'yan kwamitin ba, ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba. Amma saboda ƙoƙarin da muka yi, muka tuntuɓi ainihin 'yan kwamitin musabaka na Bauchi, kuma na yi magana da shugaban jami'a na Sokoto, muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka Dr. Sadiya Umar. To duka nan dai jiya nan take suka ji aka yi mitin, aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu, ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikinsu ya yi shi ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru, declaration of age, ya kamata lokacin da Saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza, to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa. To kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba, sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun. To kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri, sai ya je ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika, wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya aka kuskure na ya yi babba. To wannan shi a kuskure, kuma ya yarda da wannan kuskure, kuma don mu yarda da wannan kuskure.
Mun dai taɓo batutuwa masu yawa cikin shekarar da ta shige, waɗannan kaɗan ne kawai daga cikinsu. A wannan shekarar ma da yarda Allah, za mu ƙara ƙaimi wajen bankaɗo sata da wawura da cin zarafi da kuma danna haƙƙi na marasa galihu. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa a ci gaba da kasancewa da wannan shiri namu na ciki da gaskiya.